أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره وبقداره العظيم. وبعد كرتمنا ونن قصيدة تبعنا السؤال زامو تاشي إن دمك قوانا أبايا مك دم قوانا بايا مك قوما بايا كنا yadda Ka'ab bin Zuhair yake fadan tsananin tsoro da ya shiga bayan yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam laifi, yace li zaka ahayabu indi, wannan abun yafi kwarjiri a guri na, iz ukallimuhu, lokacin da nake magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wakila lokacin da aka ce innaka mansubun, kai abun jinginawa ne ga laifi, wa mas'ul kuma abun tambaya ne. To wannan tsoron da nake ji na Annabi sallallahu alaihi wasallam haduwa da annabi kasancewa ta nayi masa laifi yafi tsoro a gare ni, min kadirin milliyusin, daga shiga daki na zaki, shine kadirun daga kidur ne, an ce kidur shine kamar darbuka. To wannan abin yahu mun laifi, yahu mun tsoro da tashin hankali, min kadirin daga shiga bukkar zaki, shine min kadirin daga shiga bukka, milliyusul usdi, daga sadaukan zakoka. Maskano wanda wannan zakin gurin zaman sa min bada ne asara, gurin nan da yake kiran sa bada ne asara, gilun wani irin surkuki ne, dunuhu gilu, bayan sa wani surkuki. To laifin da ne wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, nafi tsorita da shiga tashin hankali, da ace na shiga wannan duhuwar zaki, ace ga daki zaki yana ciki, shiga wannan dakin yahu mun sauki akan yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam laifi. Shine ya ga dufayrihi mudirga maini aishuhuma lahamun minal qaumi mahfurun karadilu, yake cewa ya ga du shi wannan zakin, mana yana nufin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ga du yana wayan gari, fayrihi mudirga maini, fayrihi mu ya ciyar da dirga maini, yan kwikwiyan zakin sa nama, shine yulhimu, shi da ciyarwa da nama shine yulhimu. Ya gadu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wayan gari, fayulhimu dirgamaini, ya ciyar da yan kwikwiyan zakin sa nama, aishuhuma lahamu, wanda abincin su da suke ci a matsayin rayuwa lahamun nama ne, minal qaumi, na mutane, ma'afurun, wanda aka turmuza shi a cikin kasa, shine ma'afurun, daga afru ne, ma'afurun wanda aka turmuza shi a cikin kasa, karadilu wanda yake an sassara shi, an yi gunduwa gunduwa da shi. To irin wannan zakin ne, wannan duka yana siffanta jarumta ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, da cewa duk yadda makiyansa suka kai, to su suke cin azaba. Yake cewa izawi sawur kirnan la yahillahu an yatrukal kirna illa wa huwa maglulu, izayu sawur kirnan la yahillahu an yatrukal kirna illa wa huwa maglulu, izayu sawur kirna, lokacin da ya fito na fito da wani abokin karawa, shine yusayuru, izayu sawur, lokacin da ya fito na fito da kirnan abokin karawa, la yahillahu, baya halatta ga wannan zakin, an yatrukal kirna, ya bar abokin karawar tasa, illa wa huwa maflulu, sai ya karya shi, shine illa wa huwa maflulu, sai ya karya shi, mana ba wanda zai yi jayya da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya sha wahala, sai ya ci azaba, sai ya kare, shine an yi turkal kirne, ya bar abokin karawar tasa, illa wa huwa maflulu, sai ya kare. Min huta zillu siba ul jawwa bamidatun wala tamasha biwadi hir alajiru, minhu tazullu siba'il jawwi damiratun damiratan wala tamasha biwadi hir alajiru, minhu saboda tsoron wannan zakin ne, tazullu siba'ul jawwi, siba'ul jawwi kuraye wanda suke sararin samaniya, tazullu suke wuni, damizatun suna masu dan kwararren ciki saboda jin yunwa, mana yana nufin manyan manyan dauloli kenan. Wala tamasha biwadihil arajiru, al arajiru, mai tafiya da kafa, wala tamasha, baya iya yin tafiya biwadihi a kwarin irin wannan zaki. Wala ya zalu biwadihi a kusikatin mudarrihul bazdi wadisani ma akulu. Wala ya zalu biwadihi a kusikatin mudarrihul bazdi wadisani ma akulu. Wala ya zalu sai ka ce a kusikatin ma'abocin aminci, mana wanda yake gani ya fi karfin kowa, zai yi abin da yake so, ba wanda ya isa yi mana magana, ba wanda ya isa ya taka masa birki. Shi ne a kusikatin mai ji da kansa, wanda yake ganin ba wanda ya isa yi mana komai, ya fi karfin kowa. To a kusikatin ma'abocin aminci, wanda yake ji da kansa cewa ya fi karfin kowa, wala ya zalu baya gushewa biwadihi a kwarin wannan zaki mudarrahul bazzi, sai ya kasance abin jefarwa da makami, shi da kansa zai fi jefar da makamansa ya gudu. Shine wala ya zalu baya gushewa biwadihi a kwarin wannan zakin, sai ya kasance mudarrahul bazzi mai jefar da makami, waddar sani da rigarsa ma'akulu yana abin cinyewa, mana duk wani shedani da yake ganin ya fi karfin duniya sai da ya jefar da makamansa ya gudu. Yace kai in baka san wa nake tayebo nake cewa zaki gashi gashi, baka san wa nake nufi ba. Yace innar rasulala sayfun yustaba'u bihi muhannadun min siyufillahi maslul. Innar rasula hakika wannan babban annabi, la sayfun wani irin takwabi ne, yustaba'u bihi da ake haskakuwa da shi, muhannadun kuma takwabi ne kirar hindu, min siyufillahi daga takuban Allah, maslul zarare. An ce da yazo nan sai ce min si wannan muhannadin min siyu fil hindi, yace sai maki sallallahu alaihi wasallam ya ce min siyu fillahi. To anan ne da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki bargon nasa nan sai ya bashi, sai ya yafa masa wannan bargon nasa. Tun daga nan kuma Ka'ab bin Zuhair take shikenan ya suluki. Tun a lokacin sahabbai suka yi ta kokarin ya sayar musu, yace ba zai sayar ba. Karshe dai sai da ya mutu a wajen ƴaƴansa aka saya. Su ma wajen ƴaƴan nasa karshe aka yi ta tayawa. Aka yi ta tayawa suka ki sayarwa da kyar. Bayan rasuwar Ka'ab bin Zuhair za su raba gado, Muawiyah bin Abi Sufyan ya saye shi dirhami 100,000. Dirhami 100,000 yanzu in ka buga kuɗin yafi miliyan 500. In ka buga kuɗin yanzu yafi miliyan 500. Muawiyah bin Abi Sufyan ya saya. Saboda haka wannan ya yabi annabi sallallahu alaihi wasallam. To bayan ya gama yaban annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya zo ya yabi sahabbai radiyallahu ta'ala anhu. In ka yabi annabi to sai ka zo ka yaba masa sahabbansa, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana son sahabbai sosai. In ka yabi annabi sai ka zo kuma ka kama sahabbai, to sai annabi ya karbe ka hannu biyu. Yace fi fityatin min quraishin qala qa'iluhum bi badani makkata lamma aslamu zulu. Yace fi fityatin min quraishin qala qa'iluhum bi badani makkata lamma aslamu zulu. Yace fi fityatin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wasu samari, min quraishin na quraishawa su da dai sahabbansa, qala qa'iluhum wanda mai musu magana ya gaya musu, bi badani makkata ya fada musu a makka, lamma aslamu lokacin da suka musulunta, zulu yace ku hijira, mana ku hijira ku bar nan. Shi da hijira ta farko da aka kenan aka tafi Habasha, lokacin da suka musulunta sai ce to su tafi Habasha. Shine fi fityatin a cikin wasu samari, min quraishin na quraishawa, qala qa'iluhum mai gaya musu, mai yi musu magana ya gaya musu, min badani makkata a makka, lamma aslamu lokacin da suka musulunta, zulu yace ku tafi ku hijira ku bar gari. Zalu fa ma zala an kasun wala kusafun indal liqa'i wala milum ma'azilu. Yace zalu fa ma zala an kasun wala kusafun indal liqa'i wala milum ma'azilu. Yace zalu sahabbai sun yi hijira sun tafi Habasha, fa ma zala an kasun, ko kuma zalu sun yi hijira sun tafi Madina. Amma dai wannan yana nufin wallahu a'lam, kamar ya fi kama da hijirar farko da aka yi zuwa Habasha. Zalu sahabbai sun yi hijira, fama zala ankasun fama zala ba su hijira ba fa ankasun saboda cewa su din masu rauni ne a hikima ta Allah da mu'jiza ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ko a iya su din suka tsaya za su iya yakar kafaran makka sun yi hijira ne saboda hikimar Allah kuma lokacin Allah bai bada dama a yaki ba tun a wannan lokacin da Allah ya bada dama a yaki da sahabbai za su kare kansu sai Kabu bin Zuhair yace maka zalu sun yi hijira ne fama zala an kasu basu yi hijira saboda kasancewar su masu rauni ba wala kushafu ko basu yi hijiran ne saboda tsoron yaki ba shine wala kushafu ba wai sun yi hijiran ne saboda yaki ba ko kuma kace wala kushafu indal liqa'i ba sa tsoro lokacin haduwa da abokan gaba wala kushafu basu kasance kushufun basu kasance masu tsoro ba inda liqa'i lokacin haduwa da abokan gaba su dai dai sahabbai wala miru basu kasance suna karkacewa ga gujewa abokin gaba ba ma'azilu ko basu kasance marasa iya rike makani ba shine ma'azilu basu kasance marasa riko makani ba shine ma'azil shine mutumin da baya iya rike makani wanda ba shi da makani to wala milu ma'azilu basu karkata ba sun gudu sun bar abokan gaba ma'azilu marasa makami basu kasance haka ba shimul arani na abu dalil lahusuhumu min nasji daud fil hayja'i fil hayja saradiru shimul arani ni abu dalil liyusuhumu min nasji daud fil hayja saradiru shimul aranina aranini su sahabbai shimul aranini masu madaukaka karan hanci ne shine shimul aranini masu madaukaka karan hanci ne mana madaukaka ne abu dalul sahabbai sadaukai ne lubusuhumu kayan da suke sawa min nasji dauda irin saka ce ta annabi dauda alaihi salam shine sirkin yaki daga cikin annabawa annabi dauda shi Allah ya sanar da shi shi Allah ya fara sanarwa lokacin yadda ake hada rigar yaki ya amaluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila wajfanin kal jawabi shine min nasji dauda shimul aranini madaukaka karan hanci ne abu dalum sadaukai ne lubusuhumu tifafun su min nasji dauda daga tifafi ne daga saka sai irin ta da annabi dauda fil hayja a cikin fagen yaki sarabilu masu sa kayan yaki ne masu sa rigunan yaki ne sai kace min nasji dauda sarabilu lubusu mutubabu sa min nasji dauda a cikin irin saka ce ta annabi dauda fil hayja a cikin fagen yaki sarabilu masu sanya kayan yaki ne bidun sawabi qad shukat laha halaqun ka annaha halaqul af'a'i majdulu af'a'i majdulu a'a majdulu a yace bidun sawabigu kad shukat laha halaqun ka annaha halaqun halaqul af'a'i majdulu yace bidun farare ne masu haske su sahabbai sawabigu ko kuma bidun yana magana akan su waɗannan sulkin yakin nasu kenan sawabiku wanda aka saka su kad shukat laha halaqut hakika an kyautata saka su bidun farare ne sawabiku masu cikakkiyar saka kad shukat laha halaqut an kyautata saka su ka annaha halaqul afafi kai ka ce saka ce irin ta itacen marke a afai majdulu wanda yake abin karfafawa wannan sirkin da suke sawa kai ka ce abin da amma abin da yake nufi da shukka shine kamar a saka abu wani ya shiga cikin wani ya shiga cikin wani to bibin waɗannan sirkin sahabbai mai haske ne sawabiku ko mai cikakkiyar saka ne kad shukat laha halaqun hakika an kyautata sakar su ka annaha halaqul af qaf'a kai ka ce saka ce irin ta itacen marke majdulu wanda aka kyautata wajen saka shi karfin sirkin su kamar itacen marke yamshuna mashiyil jimal az-zuhri ba'dhum darabun iza arada sudut tanabilu yamshuna mashiyil jimal az-zuhri ba'dhum ya'simuhum darabun iza arada sudut tanabilu yace yamshuna susa bai suna tafiya mashiyil jimal az-zuhri irin tafiyar taurari masu haske al-jimal ayraquma az-zuhri masu haske mana sahabbai suna tafiya ɗaya bayan ɗaya shine yamshuna suna tafiya mashiyil jimal az-zuhri irin tafiyar fararen raquma ba'dhumu darbun ba'du ya'simuhum yawa ya'simuhum darbun wanda yake tsare su daga wani irin sara iza arada sudu tanabilu at-tanabilu iza arada sudu as-sudu tanabilu as-sudu bakake at-tanabilu wanda suke masu guduwa iza arada lokacin da suka gudu su sahabbai suna yake cewa yamshuna wannan darbun yamshuna su sahabbai suna tafiya mashiyil jimali irin tafiya ta raquma az-zuhri masu haske ya asibuhum darbun wanda yake tsare su daga irin wani irin bugu iza arada sudu lokacin da as-sudu bakake at-tanabilu wanda suke masu takaitawa iza arada lokacin da suka gudu to su sahabbai masu tsayawa ne la yafrahuna iza nalat rimahuhum qauman walaysu majazi an izanilu la yafrahuna iza nalat rimahuhum qauman walaysu majazi an izanilu la yafrahuna su sahabbai ba sa yin farin ciki iza nalat rimahuhum iza lokacin da rimahuhum takuban su nalat suka samu abin da suka samu mana idan aka yaki sahabbai suka ci nasara ba sa zuwa su ta kuri suna ihu suna cin alfahari shine to la yafrahu da ba sa yin farin ciki mana su ta kuri suna cika baki wa mutane izana lasrimahuhum lokacin da takuban su suka samu masunan su suka samu kaumun mutane lokacin da suka ci nasara to ba sa yin kuri da cika baki walaysu majazi'an kuma sahabbai ba su kasance masu raki ba shine majazi'an raki da kuka mun sha wahala kan kai mun ci azaba to walaysu majazi'an ba su kasance masu raki ba izanilu lokacin da kuma su aka samu idan suka je yakin ya kare ya zama su aka kashe to ba sa yin raki su ta kuka suna ta kokawa suna ta jaje la yaqta'u ad-da'u illa fi nuhurihim wa ma lahum an hiyadin maut tahlilu la yaqta'u ad-da'u illa fi nuhurihim wa ma lahum an hiyadin maut tahlilu la yaqta'u ad-da'u suka baya sauka ga sahabbai illa fi nuhurihim sai a kirjin su baka taba ganin sahabi in kaga an soki sahabi ta baya to lallabo mar akai shine la yaqta wadda'an suka baya sauka zuwa ga wani sahabi illa tinuhurihim sai ta kirjin su mana kasancewar ba sa guduwa kenan duk sahabin da aka kashe a gurin yake in kazo ka duba za ka ga ta kirjin sa aka kashe shi ba guduwa zai aka kashe shi ba saboda in mutun ya juye baya zai gudu ai ta baya za a sare shi to saboda haka duk sahabin da kaga an kashe wajen yake in ka duba za ka ga ta gaba aka kashe shi yana bugu ne ana bugun sa a haka har ran zai fita mana sabai ba sa gudu wannan jarumta sabai yake nuna maka la yaqta wadda'an suka baya sauka jikin su illa fi nuhurihim sai ta kirjin su wa malahum tahlilu basa kasancewa suna guduwa ba shine wa malahum tahlilu basa kasance suna guduwa ba ko kuma kace suna baudewa ba an hiyadul maut daga tafki irin na mutuwa baga taba ganin suna kin shiga yaki ba shi hiyadul maut shine wajen yaki shine tafki na mutuwa in kana jin kogin mutuwa to yaki ne to wa malahum talilu ba sa baudewa su safai an hiya bil bauti daga shiga kogin mutuwa shine wajen yaki wallahu ta'ala alam wannan ita ce wannan kasida ta bada su'adu ah kamar yadda mun fada tun a mukaddima a wata nuskar zaka samu baiti 60 ne a wata nuskar baiti 50 da tara kamar yadda wannan nuskar muka karanta ta a wata nuskar baiti 85 a wata nuskar baiti 55 a wata nuskar baiti 30 da wani abu kaga sai muka dauki ne 59 muka shiga tsakiya eh kuma mai 59 naga da yawa mutane kamar masu aikata aikata da yawa kamar sun fukar kata kanta eh wallahu ta'ala alam wannan shine abubuwan da muka dan jajjaba Allah ya amfanar da mu Allah ya amfanar da mu da abin da muka karanta insha Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal katimi lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qatrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin